sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 17 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanin labarai.
A cikin wata sanarwa da ta fitar shugabar hukumar kula da abinci ta duniya Cindy McCain ta ce fararen hula a Gaza suna fuskantar shiga kangin matsananciyar yunwa. Kungiyar fafutukar kare haƙƙin Yahudawa ta Amurka da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Musulmi sun bayar da rahoton cewa ana ci gaba da samun karuwar cin zarafi da nuna kiyayya a Amurka sakamakon yaƙin Isra'ila da Hamas. Shugabannin jam'iyyar Democrat na Majalisar Dokokin Amurka sun yi Allah wadai da karuwar zanga-zangar da ake yi a wajen headquarters jam'iyyar Democrat ta ƙasa a birnin Washington na neman a tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wata kotun ɗaukaka ƙara da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta tabbatar da soke zaben gwamnan Kano da kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta yi. Tuni dai Kanawa ke cewa
alhamdulillah ga shi gaskiya ta halinta yanzu jihar Kano duk masoya jihar Kano suna cikin farin ciki suna cikin annashuwa
son kunci bi dadi ba a ce wai misali mai girma gwamnati Abba Kabir Yusuf a ce wai ba dan jam'iyya bane kaga wannan ai an zo da son zuciya hankali ma ba zai karbi wannan ba.
Za kuma a ji cewa sojojin jamhuriyar Niger sun hallaka yan ta'adda akalla 8
amso kidalkin da aka yi ka gama shi da wannan rigegeniya da suka sa kasashe uku zai sa a ci gaba da dacewa kan ta'addanci amma ta'addanci fa shi maganin shi ba kai kudin bane.
Sannan za a sake jin rahoton nan mai cewa gwamnatin kasar Ghana na hasashen samun wajen dala biliyan 84 a bayanin kasafin kudinta na shekara ta 2024. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa, inda yau shirin zai dubi yadda batun zubar da ciki ke tasiri a siyasar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci. Fararen hula a Gaza suna fuskantar shiga kangin matsananciyar yunwa a cewar Cindy McCain, shugabar hukumar kula da abinci ta duniya. A cikin wata sanarwa, Ms. McCain ta ce babu kayayyakin abinci da ruwan sha a Gaza, kuma kaso kalilan na abubuwan da ake bukata ke isa yankin ta iyakokin kasar. Tace babu yadda za a yi a iya ciyar da mabukata a yanzu tunda ta hanyar iyaka ɗaya kaɗai ake shigar da kayayyaki. Fata na shine a sake bude wata hanyar don isar da agajin jin kai da suka hada da abinci don ceton rai a Gaza. Da yammacin jiya Alhamis, sojojin Isra'ila sun sanar da cewa sun samar da ruwa lita 4,000 da abincin da za a iya ci nan take guda 1,500 ga asibitin Shifa. Sojojin Isra'ila sun wallafa a kan shafin X wanda aka fi sani da Twitter cewa kare lafiyar fararen hula ciki har da marasa lafiya da ma'aikata shine kan gaba. Yayin da aka shiga wata na biyu ana ci gaba da gwabza fada a Gaza, ana samun tashe-tashen hankula daban-daban a fadin Amurka. Hare-haren da ake kaiwa Yahudawa, Musulmi da Larabawa ƴan Amurka ya kai wani mataki da ba a taba ganin irinsa ba a cikin shekaru da dama, sakamakon rikicin da a yawancin lokuta ke janyo martani mai zafi daga bangarorin biyu. Wata kungiya mai fafutukar kare haƙƙin Yahuda ta Amurka mai suna Anti-Defamation League ta bada rahoton cewa ta samu labarin cin zarafi kiyayya ga Yahudawa har sau 832 da barnata wurare ko abubuwa da tsangwama a tsakanin 7 ga watan Oktoba, ranar da Hamas ta kaiwa Isra'ila hari, zuwa 7 ga watan Nuwamba. Hakan na nufin a duk rana ana samun aukuwa irin waɗannan lamura kusan sau 28. Hakan kuma na nuna an samu karuwar irin waɗannan lamura da kashi 315 fiye da adadin da aka gani a wannan lokaci a bara.
an jima kadan Zahara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wata kotun daukaka kara dake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta tabbatar da soke zaben gwamna Abba Kabir Yusuf na Kano Muhammad Ibrahim Kwari gare ka.
Alaman kotun ne jima karkashin jagorancin mai shari'a Ame Udume. Alkalan kotun guda uku sun amince da hukuncin kotun baya kan cewa daga cikin adadin ƙuri'un da aka jefa wa gwamna Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NLPP fiye da ƙuri'u 165 na bogi ne. Baya ga haka kotun ta amince da da'awar jam'iyyar APC cewa gwamna Abba Kabir Yusuf ba dan jam'iyyar NLPP bane, saboda haka ba shi da hurumin tsayawa takara karkashin inuwar jam'iyyar NLPP.
Suna na Kabir Hamza mai goro. To alhamdulillahi daman abin da muka zata kenan, domin ko ya ga abin da ya faru tun daga zabe har zuwa yau da al'an abubuwan da suka faru har muka kai kara. To alhamdulillahi gashi gaskiya tayi halinta. Yanzu jihar Kano, duk masuwa jihar Kano suna cikin farin ciki, suna cikin annashuwa.
Son kunci bi dadi ba a ce wai misali mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf a ce wai ba dan jam'iyya bane, kaga wannan ai an zo da son zuciya, hankali ma ba zai karbi wannan ba.
Wasu yan jihar Kano kenan suke bayyana albarkacin bakin su dangane da wannan hukunci na kotun daukaka kara ta Abuja. Sai dai a cewar barista Haruna Isa Dederi, wanda ke zaman commissioner shari'a kuma Attorney General na jihar Kano, gwamnatin su da jam'iyyar NNPP za su tafi kotun koli.
Kowanne irin hukunci na kotu kasan yakan zo ne daidai da fahimtar alkalan da suke shugabantar wannan kotun, ko alkalin da yake fahimtar da yake shugabantar wannan kotun. Saboda haka ita kotun ta faɗi hukuncin ta daidai gwargwadon fahimtarta, kuma wannan hukuncin na kotun ɗaukaka kara ne. Kamar yadda ka sani akwai wata gabar nan gaba, kuma ko ba faɗa maka ba kasan cewa za mu ɗaukaka kara zuwa kotun koli ta ƙasa baki ɗaya, wadda irin wannan ba wai sabon abu bane, an sha yinsa a jihohi daban-daban a cikin ƙasar nan.
Amma sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano Honorable Ibrahim Zakari Sarina na cewa
dole mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ba mu wannan nasara a kotun ɗaukaka kara. Wannan ba karaman ni'ima Allah ya yi mana ba, ba wai mu kadai ba ma mutane APC, har al'umman gari. Wato ita gaskiya ɗaya take, kuma da bikinta sai bata. Tun farko da aka yi zaɓe mun gaya musu cewa ko ga kuskure ga kuskure ga kuskure, saboda komai doka ce ta yi shi, ba wata sabuwar shari'a za su yi. Za su duba ne su ga alƙalan na tribunal sun yi daidai ko ba su yi daidai ba, suka duba suka ce sun yi daidai. Wanda muka yi cross appeal na maganan cewa shi ba dan jam'iyya ba ne, ta tabbatar da cewa eh gaskiya ne ba dan jam'iyya ba.
Cikin adaran jiya ne dai aka jirge jami'an tsaro a sassa daban-daban na birni da kewayen Kano a wani mataki na hukumomin tsaro domin na tabbatar da doka da oda.
Kai kasan Kano gari ce wanda Allah ya albarkaci mutane da jama'a, dan haka shi ma'aikaci har abada kokarin yake shi tare haƙƙin kowa, kar a zalunci kowa, kowa ya shina da irin nashi magoya baya. To dan haka dole shi jami'an tsaro ya yi kokari ya dauki matakin da ya zanna cewa insha Allah duk abin da zai tashi haka dole a nemi gudunmuwar jami'an tsaro.
Bello Tambol kenan na rundunar yan sandan Najeriya mai ritaya ya zuwa lokacin hada wannan rahoto da al'umma a sassa daban-daban na birni da kewayen Kano na ci gaba da gudanar da harkokinsu ne da kullum bisa doka da oda. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Zahara da cigaban labaran duniya.
A lokaci guda, wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta musulmi mai suna Council on American Islamic Relations ta ba da rahoton cewa an samu karuwar cin zarafin da ba a taɓa gani ba tun bayan da aka fara yaƙin Isra'ila da Hamas a tsakanin ranar 7 ga watan Oktoba zuwa 4 ga watan Nuwamba. Kungiyar ta samu sakonnin neman taimako da ƙorafe-ƙorafe sau 1,283 akan nuna kyamar musulmai ko larabawa ƙarin fiye da kashi 216 da aka gani cikin kwanaki 29 idan aka kwatanta da bara. A jiya Alhamis, shugabannin jam'iyyar Democrat na Majalisar Dokokin Amurka suka yi Allah wadai da karuwar zanga-zangar da ake yi a wajen hedkwatar jam'iyyar Democrat ta ƙasa a birnin Washington, yayin da suka yaba da yadda 'yan sanda ke tafiyar da lamarin. Masu zanga-zanga sun yi arangama da 'yan sanda a wajen hedkwatar a daren ranar Laraba, yayin da suka yi gangamin neman a tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Shugaban jam'iyyar Democrat na Majalisar Wakilai Hakim Jeffries da 'yar jam'iyyar Democrat Catherine Clark da shugaban jam'iyyar Democrat Pete Agula da kuma shugaban kwamitin yaƙin neman zaben 'yan Democrat na Majalisar Wakilai Susan Delbeni duk sun sanya hannu kan sanarwar ta jiya Alhamis biyo bayan gangamin. 'Yan jam'iyyar Democrat ciki har da Jeffries suna cikin hedkwatar a lokacin zanga-zangar, wacce da farko aka shirya da niyyar toshe hanyoyin fita ginin ta yadda akan dole 'yan siyasa su ga gangamin na nuna goyon bayan tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Fiye da yara 'yan Ukraine 2,400 aka kai Belarus tun daga lokacin da Russia ta mamaye Ukraine a shekarar 2022, a cewar wani sabon bincike da jami'ar Yale ta wallafa a jiya Alhamis. Sakamakon binciken da cibiyar binciken humanitarian ta gudanar a makarantar kula da lafiyar al'umma ta Yale shi ne mafi girma ya zuwa yanzu game da rawar da Belarus ta taka a zargin cewa Russia ta sauya wa yaran Ukraine da yawa matsugunai zuwa Belarus akan dole. Rahoton ya nuna cewa an kwashe yaran Ukraine 'yan shekaru 6 zuwa 17 daga akalla birane 17 a yankin Ukraine da Russia ta mamaye.
To a gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Wannan karan jamhuriyar Niger muka dosa, inda sojojin kasar suka hallaka akalla 8 daga cikin wasu 'yan ta'adda da suka shiga barna kamar kona azuzuwa haka. Silabarma gare ka.
'Yan ta'addan waɗanda ke kan babura sun isa ƙauyen na mai shilmi a wani lokacin da ɗalibai ke tsakar ɗaukar karatu, saboda haka suka umarci yaran da malamansu su fice kafin daga bisani su ƙona azuzuwan makarantar. Bayan kammala wannan aika-aika, maharan sun kuma tilasta musu sauraron wa'azin da suka shirya. Lokaci kaɗan bayan watsewar taron wa'azin, labari ya kaiwa jami'an tsaro da ke sintiri a wannan karkara, waɗanda take suka nufi inda abin ya faru, suka fatattaki 'yan ta'adda. Sun kuma hallaka 8 daga cikinsu tare da kama bindigogi da babura, kamar yadda ake gani a wasu hotunan da suka karaɗe kafafen sada zumunta ga wakin 'yan bindigar jina-jina cikin jini. Mai sharhi akan sha'anin tsaro Dr. Abba Sadiq na mai fassara wannan galaba a matsayin wani somin tabin nasarorin da ka iya biyo bayan kwace garin Kidal daga hannun 'yan bindigar arewacin Mali.
Amso Kidal kin da aka yi, ka gama shi da wannan rijejeniya da suka sa kasashe uku, zai sa a ci gaba da dacewa kan ta'addanci. Amma ta'addanci fa shi maganin shi ba ƙarfi kurin ba ne. Akwai ƙarfin wuta, amma kuma sai an kula da wanda ba abin ƙarfi ba, kaman rishin sana'a na matasa, kaman kuma rishin gaskiya, kaman kama kariya.
Fannin ilimi na daga cikin fannonin da matsalolin tsaro suka addaba a jihar Tilaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso, inda 'yan ta'adda kan yi wa malamai barazana har ma da sace wasu daga cikinsu, yayin da kona ɗakunan karatu ya zama ruwan dare a yankin. Matsalar da a yanzu haka ta tilastawa dubban yara zaman gida. Galabar da jami'an tsaron Nijar suka samu a jiya Alhamis a ƙauyen na mai shilmi abin ayaba ne, inji sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sinan Lawal Isufu, wanne ya ƙara da tunatarwa kan mahimmancin ilimi ga kowace al'umma.
Shi harkar ilimi, ko ana yaƙi sai an kare shi, ko ana yaƙi cilasu ne sai malaman makaranta da su da ɗalibansu sun je sun koya laƙwal. Alhamdulillah, sojojinmu muna musu godiya. Allah ya basu sa'a, Allah ya musu albarka.
Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ba wata sanarwa a hukunce, ballantana a iya tantance zahirin abinda ya faru da jami'an tsaro a yayin kafsawar ta ƙauyen mai shilmi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Agaida Barma daga Jamhuriyar Niger kuma bari mu nufi Ghana inda a karon farko gwamnatin kasar ke hasashen samun wajen dala biliyan 84 a bayanin kasafin kudin ta na shekara ta 2024 Idris Abdullahi gare ka
Speaker, the 2024 budget is even more significant because we crossed the 1 trillion gross domestic product mark for the first time in our economic history.
Minister harkokin kudi na Ghana Ken Ofora ta kenan a lokacin da yake bayanin kasafin kudin 2024. Ya ne girma kakakin majalisa, kasafin kudin 2024 yana da muhimmanci kwarai saboda zamu haye Ghana CD trillion daya na GDP a karon farko a tarihin tattalin arzikin mu. Minister ya kara da Hauhawar farashin kaya ya fara raguwa daga kashi 54.1 a watan Disamba na 2022 zuwa kashi 35.2 a watan Oktoban 2023. Tattalin arzikin ya dago da kashi 3.2 cikin 100 a farkon kwata biyu na wannan shekarar. Haka kuma ministan ya zayyana yunkurin gwamnati ta rage wa 'yan ƙasa da kamfanoni raɗaɗin matsalar tattalin arziki ta hanyar janye wasu haraji da suka hada da harajin VAT akan atamfofi na cikin gida na tsawon shekaru biyu. Da harajin motocin lantarki don jigilar jama'a na tsawon shekaru 8 harajin kayayyaki da ake amfani da su a asibitoci harajin audugan mata da ake yi a nan cikin gida an janye harajin shigowa da injina da motocin noma da harajin magunguna da ake shigowa da su daga waje wasu al'ummar Ghana sun bayyana wa muryar Amurka ra'ayin su game da kasafin kudin
sunana Malam Isa daga Accra Ghana gaskiya wannan kasafin kudi da finance minister da gabatar da shi gaskiya ba zai taimaka mana ba ko ka duba wurin shigan motar mu zo aiki mu koma ba abin da ya rage wurin don petrol shike kawo kayan a kauyuka a shigo da shi
ni ne naku Alhaji Gadon Fusga na Fadama the finance minister ya yi maganganu da dama game da batun ragewan haraji da dama to lalle kam mun ji dadi kwarai da gaske
sunana Rahifa Mukra Ghana an karanta muna budget kuma bai mamu talakawa wani tasiri ba domin muna ta manda aka zo harajin da aka diddiya da kai bari talakawa na shan wuya muna ta manda aka zo za a fidda wadannan haraji ne amma ba mu ganshi haka ba tun shanin wuta tun shanin petrol don lori shiga lori fita ba wasa bane komai yayi tsada kuma gwamnatin gan da kazo ba haka ka gaya ba yau gashi an zo an fadi kullun kowace shekara an zo a gaya mana kuma musuwar karuwa yake
malam Nuhu Iliyasu wani malamin tattalin arziki da harkokin kudi a Jami'ar Islamiyya ta Ghana kuma babban director dandalin bada shawarwari wato advocacy and policy alternative forum yayi zo
2024 budget nga akwai measures da ya announce CRI na nga implemented da cho ya kawo big relief to the ordinary Ghanaian. The first measure is that manome kayan da suke use suke noma da si nga ka kawo from abroad ba biya taxes on them but cost of production na ya zama low means that food inflation kuma ya zo kasa so yung food inflation ya zo kasa ordinary Ghanaian da da ki spend kudi diye wa ya si abinchi yanzu kudi abinchi si zo kasa ni number two waransu aiken da hospital aki use aki treat mutane da hospital and so in aka chiri taxes currency what it means is that don wanda yeti hospital zai biya lesser compared to kanda da yake biya and the third one to waranda ki produce kaman magunguna akanga yanzu su kawo raw materials da zai taimake su su produce magungunan na wannan kuma an dauki taxes nan kai kudin magani ya zo kasa nan implement waranga three measures in my view ya kawo big relief to the ordinary Ghanaian
yanzu majalisar dokoki na kasa za ta ci gaba da muhawara kan kasa kun kudin Idris Abdullahi Babu sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
to gaida Idris yanzu kuma gashirinmu na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka ɗan jam'iyyar Democrat da ke goyon bayan zubar da juna biyu ko ciki a nan Amurka sun samu gagarumin nasara a jihohin masu ra'ayin mazan jiya da dama a nan Amurka abin tambaya a nan shine wace irin rawa wannan muhawara ta zubar da ciki wacce ke zama zazzafa za ta taka a zaben shugaban kasa da za a yi a baɗi yobucin da zamu duba kenan a shirin duniyar Amurka na wannan mako sunana Mahmud Lalo madalla kuma su sharhi da bafutuka kan batun zubar da ciki ko juna biyu a nan Amurka na can suna ci gaba da kokarin fahimtar dalilin da yasa masu kada kuri'a a jihohin da yan Republican suka furin jaye kamar Ohio da Kentucky suka zabi yan Democrat maimakon yan Republican. Gwamnan jihar ta Kentucky Andy Bashir yayi ta zarce a wa'adi na biyu bayan da ya doke dan Republican mai ra'ayin adawa da al'ada zubar da ciki. Sannan a Ohio masu kada kuri'a suka zabi yancin zubar da cikin.
Americans support abortion rights and will turn out to vote to protect these rights.
Veronica Ingham kenan mazauniyar jihar Ohio dake goyon bayan a bari mata su rika zubar da ciki idan suna so take cewa Amurkawa na goyon bayan yancin zubar da ciki kuma za su fito kwansu da kwarkwatar su su kare wannan yanci. Ita kuwa Christine Hawkins daliba dake son a haranta zubar da ciki ta ce akwai jan aiki a gaban su.
It was going to be a huge uphill battle for the pro-life movement.
Kace zai zama babban aiki ga masu goyon bayan hana zubar da ciki su fito su yaki masu goyon bayan akasin hakan saboda miliyoyin daloli da aka rika turawa jihar ta Ohio. Zubar da ciki dai batu ne da yake zamantowa muhimmi a lokutan zabe a Amurka tun bayan da kotun kolin kasar ta soke hukuncin Roe v. Wade wato wata shari'a da aka yi a baya wacce ta assasa yancin zubar da ciki a Amurka. Kuma yayin da yanzu aka bar jihohi su yi gaban kansu kan batun na zubar da juna biyu hakan na haifar da matsala. Farfesa Jeremy Meyer mai sharhi ne dake koyarwa a Jami'ar George Mason a nan Amurka.
They've grown up in a country where the right of a woman to get an abortion at least up until the third trimester.
Yace jama'a sun tashi da sanin cewa mace na da hurumin ta zubar da ciki akalla har zuwa zango na uku a rainin cikin da take yi. Kuma dokar kasa ta bada wannan tabbaci. Amma yanzu an yi watsi da hakan an ce jihohi su yi dokokin su kan batun na zubar da juna biyu sai dai waɗanda suke tunanin za su iya yin dokar kan batun sun fara gane cewa jama'a ba sa son gwamnati ta rika musu katsalandin al'amura kamar na haihuwa.
The people like having the government out of their reproductive lives.
A jihar Virginia duk da cewa masu ra'ayi a bar mata su zubar da juna biyu sun zabi yan Democrat a majalisar dokokin jihar. Masu fashin baki sun ce ya kamata a yi hatara domin ba lallai bane a ga hakan a zabukan da za a yi a shekarar 2024 ciki har da na shugaban kasa. Farfesa Todd Dult malami ne a Jami'ar George Washington a nan Amurka.
The economy is always the number one issue, no matter what. There are other issues that might influence people.
Yace duk inda aka je aka dawo, batun tattalin arziki shine muhimmin batu ga Amurkawa. Akwai sauran batutuwa da mai yiwuwa za su sa masu kada kuri'a su raja'a kan wata jam'iyya. Saboda haka ga 'yan jam'iyyar Democrat, batun zubar da juna biyu batu ne da za a iya cewa suna kallonsa a matsayin na biyu a jerin muhimman batutuwa.
So, this abortion issue, the Democrats think that this can be one of those secondary issues.
Duba da irin kai da Republican din suka sha a kwanan nan, Professor Dult na ganin mai yiwa su mai da hankalin su kan tallata wasu batutuwa ga masu kada kuri'a a zabe mai zuwa.
They will probably go after crime again, probably immigration, and I think that they will really.
Yace mai yiwa su mai da hankali wajen tallata magance matsalar yaki da masu aikata manyan laifuka, wataƙila da batun shigowar baki. Sannan babu haufi na san za su yi magana akan hauhawar farashin kayayyaki da kuma matsalar tattalin arziki da ke ciwa Amurkawa tuwa kuriya. Sai dai duk da haka wasu kwararru na ganin batun zubar da juna biyu batu ne da ba za a iya kauda shi cikin sauki ba, kuma ba mamaki ma shi zai fi zaburar da masu kada kuriya a zaben na baɗi, musamman a jihohi irin su Florida da Arizona da suka kasance tungar masu ra'ayin mazan jiya. Masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan sai kuma wata juma'a idan Allah ya kai mu inda za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Veronica Baldras Iglesias da ta hada asalin rahoton sai kuma Fiona Nandudu da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu.
Ta gaida Abban Nabil. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mukan turo ta email.
Sako mu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir. Yace salamu BOA Hausa. Wannan hukunci da kotun daukar kara ta yanke na tabbatar da cewa dan takarar gwamna a jam'iyyar APC Nasiru Gawuna ne ya ci zaben gwamna a Kano. Muna fatan al'ummar Kano za su rungume kaddara. Mu hadu mu yi addu'ar Allah ya sa hakan shine alkhairi ga kanawa baki daya. Sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa tare da Maryam Babagana Alhaji Nuciya Wacakan da Jamila da Fatima ta Ado Salati Goba ga Annabi Rijau suka ce salam BOA Hausa haba ɗan shirye fina-finan Hausa dake kasar mu Najeriya gaskiya fitowa fili kuna zage-zagen juna akan wasu kalamai da dan wasa Abdul Sahir wanda aka fi sani da Malam Ali a shirin kwana 90 wannan sabba daidai bane kamata yayi da ku zauna waje guda don tattauna kawo mafita daga ƙarshe muna addu'a Allah ya shirye mana da zuri'a sai kuma wannan sakon da ke cewa hakika BOA wannan mataki da hukumomi a wasu sassan kasar mu Najeriya ke dauka akan masu yada mummunar dabi'a abu ne mai kyau duk da dai ba duka za a taru a zama daya ba to amma yana da kyau wanda Allah subhanahu wataala ya dora alhakin yin wannan aiki akan su su bi duk wasu hanyoyi da ya kamata domin fidda matacce a jikin mai rai saboda kar a yi faduwar tangaran sako daga Sani Gulle Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa wannan sako haɗin gwiwa ya fito ne daga Sanusi Madatai da Magaram da Isuhu Makiri Madatai da Iliyasu Yakubu Jigawa da Yakubu mai aski madaraka da Haddabi mai kwamfuta mai yama suka ce salam BOA Hausa ayyana Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Kano da kotun daukar kara ta Najeriya ta yi a yau Juma'a a can babban birnin kasar Abuja daga nan Niger muna fata da addu'ar Allah ya sa hakan shine alheri ga ilahirin Kanawa da ma fadin kasar baki daya sako na karshe ya fito daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Dandi Kamba jihar Kebbi Najeriya tare da Salihu Jitama Fana suka ce assalamu alaikum BOA Hausa sake bayar da umurnin sake zaben wasu kananan hukumomi uku a jihar Zamfara da suka hada da Muradun da birnin Magaji da kuma Bukuyum da kotun daukar kara dake Abuja ta yanke hakan yayi daidai da fatan hukumar zaben jihar Zamfara za ta yi gaskiya da adalci a zaben da za a sake don gudun sake afkuwar matsala
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta kai ce
ajiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana muradin Amurka ga shugabannin kasashe da shugabannin kamfanoni da suka halarci taron koli na kasashen yankin Asia da Pacific da ake kira APEC a takaice inda yake Amurka ta kudura aniyar daukaka kyakkyawan mataki a fannin cinikayya da kawancen da zai amfani tattalin arzikin kasashe a fadin yankin Pacific bayan galawar sa da shugaban China Xi Jinping Biden ya kuma shaidawa shugabannin yan kasuwa cewa Amurka tana kawar da duk wata barazana tare da raba kafa amma ba wai ta raba gari bane da Beijing sai dai a kalaman na Biden da bayyana wani abu da ke nuna cewa Amurka da abokan hulɗarta na yankin Pacific za su ba yan kasuwa zaben da yafi na China ba har ila yau ya faɗi cewa Amurka ta zuba jarin dala biliyan 50 a tattalin arzikin kasashen APEC a cikin shekarar 2023 ciki har da fannonin tsaftace makamashin fasaha harkokin jiragen sama da tsaron yanar gizo Biden ya kuma nemi a miƙa sako game da shugabancin Amurka yayin da shugabannin yan kasuwa ke gwagwarmaya da hadarin yin kasuwanci a daidai wannan lokaci da ake yaƙe-yaƙe a gabas ta tsakiya da Turai.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Legislation da kuma engineer mu na yanzu Mr. David ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.